sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 7 ga watan Afrilu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus. Majalisar Zartarwar Ƙasar Sudan ta amince da wani kuduri jiya Talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada kudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta.
Kanun labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar ma'aikatan shari'a ta fara yajin sai baba ta gani a fadin Najeriya.
Yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada, amma ni a ganina yajin aikin da Johnson suke yi sun yi gaugawa.
Ibrahim Garba, tsohon jami'in dan sanda a nan Amurka, ya gargaɗi sabon sufeto janar 'yan sandan Najeriya Usman Alƙari da ya yi wa aikin 'yan sanda gyaran fuska.
Dole ne an yi wa tsarin aikin polis a Najeriya garin babu ne yadda ya kamata. Tunda polis ba zai zamanto ya wanzu ba ko ya kasance ba tare da al'umma ba, kuma al'umma ba zai yi aƙali su su yi zaman kara zuba ba.
Bayan haka Murtala Faruka Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus, wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin. Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani, wanda ya ce nan da 19 ga watan Mayu duk wani mai shekaru 18 ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin. Sanarwar ta shugaban kasar tana zuwa ne yayin da ake kara samun waɗanda suke kamuwa da COVID-19 karo na hudu a kasar, wanda ake kara samun masu harbuwa tsakanin matasa. Biden ya yi gargaɗin cewa ba mu shawo kan annobar ba, har yanzu muna da sauran aiki da za mu yi, har yanzu muna fagen fafatawa da wannan ƙwayar cuta na a mutu ko a yi rai. Majalisar Zartarwar Ƙasar Sudan ta amince da wani kuduri jiya Talata wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila, a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diplomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da ƙasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayanan da ƙasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Morocco wajen soke dokar da ta hana ƙasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. A shekarar da ta gabata, kasashen Masar da Jordan ne kadai a cikin kasashen Larabawa suke mutunta ɗiwaicin Isra'ila. Kafin wannan lokaci an sanya takunkumi mai tsanani wanda ya hada da tara mai yawa da hukuncin zaman gidan yari ga duk waɗanda suka bijirewa dokar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada kudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta, amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran Kiev na neman a hanzarta ba ta damar memba a kungiyar tsaro ta NATO. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaidawa manema labarai cewa, mun daɗe muna tattaunawa kan wannan buri tare da Ukraine, lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin Ukraine don ta shiga ƙawancen sojoji na ƙasashen yammacin duniya. Saki ta kara da cewa suna goyon bayan Ukraine sosai, amma wannan shawara ce da kungiyar NATO za ta yanke. Ukraine tare da Amurka da sauran kasashe ƙawayenta na yammacin duniya na ci gaba da nuna damuwa kan zirga-zirgar sojojin Rasha 'yan kwanakin nan akan iyakar Ukraine, wanda wasu ke ganin wani yunkuri ne na tsoratar da Kiev.
Kafin Baballe ya kawo mana sauran labaran duniya, A Najeriya kungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aikin sai ba wata gani saboda matsalan ba ta samawa bangaren shari'a cin gashin kai. Amma ƙwararru na gadin sun yi hanzarin daukan wannan matakin. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na da cikakken bayani a cikin wannan rahoto da ta aika mana.
Kungiyar ma'aikatan kotunan shari'a sun fara yajin aiki ne a daidai lokacin cikar wa'adin kwanaki 21 da suka bayar. Kwatsam sai aka wayi gari da samun kofofin kotuna a rufe bayan dawowa aiki daga hutun ista da gwamnati ta bayar. Ma'aikatan sun nuna matukar damuwa da watsi da doka ta 10 da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a bara, wacce ta ba kananan hukumomi da bangaren shari'a damar cin gashin kai. To sai dai tsohon dan majalisar wakilai wanda da shine akai gwagwarmayar ganin an ba wa nan bangarorin gwamnatin damar cin gashin kai, Aminu Shehu Shagari yana ganin ma'aikatan sun yi gaggawa tare da gajiyan hakuri.
Yajin aiki yana da kyau saboda yajin aiki abu ne wanda doka ta tanada cewa in kana neman wani hakkinka in ba a baka ba kana da dama ka nemi hakkinka. Amma ni a ganina yajin aikin da Johnson suke yi sun yi gaugawa saboda shi shugaban kasa ya rattafa wa doka hannu shi executive order 10 ko da yake shi ma yayi gaugawa fito da wannan executive order 10. Ita executive order 10 tana cewa duk jihar da bata bayar da kudin da ya dace a baiwa bangaren shari'a ba da bangaren majalisa na jahohi to a cire tun daga source tun daga nan federal, to wanda yake kafin a lurar da su jahohin su kuma su fahimta sannan kuma a yi tsari na yadda za a yi abin nan cikin limana yadda ba a wahala ba.
Anan daya cikin jami'an kungiyar Benga Eludire ya ce kashi na 121 karamin kashi na 3 na kundin tsarin mulkin kasa ya ce a rika ba bangaren shari'a kudaden ta kai tsaye.
With the provision of the law, the section 121 of section 3 of 1999 constitution has amended that all amounts starting to the credit of judiciary should be paid directly to the head of court.
Benga ya ce wannan yajin aiki da suka shiga sun shiga kenan kuma basu ba kowane dan kungiyar izinin ya sasanta da gwamnonin jihohin su ba. To sai dai ga kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar yana ganin shiga wannan yajin aiki da ma'aikatan kotunan shari'a suka yi ya zo akan gaba.
Dan su waɗannan suna da hurumi kware da gaske da za su iya nuna bacin ransu ko kuma su nuna rashin jin daɗin su yanda abubuwa ke tafiya kamar yanda tsarin mulkin kanshi na yi bayani yayi tanadi a sashe na 38 39 40 41 na tsarin mulkin Najeriya, kuma wajibi ne a saurare su daidai da sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya. Abinda ke faruwa shine an jima ana ta yin gyare-gyare a bangaren shari'a, gyare-gyaren amma sai kaga ya tsaya ne akan gyare-gyare da ya shafi jami'an kotu ma'ana alƙalai, su zaka ga ana ƙara ma albashi, amma sauran ma'aikata ko kuma kayan aiki da ya shafi inganta aiki na bangaren alƙalanci to zaka ga har yanzu ba mu samu mun kai ga cin gashi akan nan ba.
Wannan yajin aikin ya ƙara wa 'yan Najeriya shiga halin matsi tun bayan fara yajin aikin kungiyoyin likitoci ta ƙasa da suka fara kwanaki biyu bayan tafiyar shugaba Muhammadu Buhari zuwa Ingila domin ya duba lafiyarsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da cigaban labaran duniya.
A jiya Talata, asusun bada lamuni na duniya a IMF ya ce tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus. Hukumar ta IMF ta ce ana tsarin tattalin arzikin na duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekara, kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi 4.4 cikin 100 a 2022, wanda ya ƙaru cikin hanzari daga faduwar da ya da kashi 3.3 cikin 100 a shekarar da ta gabata. A watanni mafiya muni na annobar da ta yaɗu a faɗin duniya bayan da ta samo asali daga ƙasar China ƙarshen 2019. Bar masaniyar tattalin arziki ta IMF Geeta Gopinathan ta faɗa a Washington cewa cigaban tattalin arzikin da aka gani ya nuna ƙarin tallafin kuɗi da aka bayar a Amurka. Ƙoƙarin yin allurar rigakafin da ake yi zai haifar da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arzikin nan da tsakiyar wannan shekarar, da kuma ci gaba da juriya na ayyukan tattalin arziki ga annobar a ɓangarori da dama na duniya. A makon da ya gabata, Amurka ta ba da rahoton cewa an samu ƙarin ayyuka 916 a watan Maris. Mayakan da ke da alaka da kungiyar 'yan ta'adda ta IS sun sace akalla mutane 19 da aksarinsu fararen hula ne a kusa da wani gari da ke tsakiyar Siriya, kamar yadda kafofin yada labaran kasar da kungiyar saka ido suka ce. An sace mutanen a jiya Talata bayan da wasu gungun mayakan IS suka kai wani hari na bazata kan sojojin gwamnatin Siriya a kusa da garin Al-Sana da tsakiyar lardin Hama na Siriya, kamar yadda kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya da ke Birtaniya ta rawaito. Akalla fararen hula 11 na daga cikin waɗanda mayakan IS suka yi garkuwa da su, a cewar kungiyar kula da haƙƙin ɗan adam ta Siriya. Sauran 8 ɗin rahotanni na cewa sojojin gwamnatin Siriya ne. Harin ya kuma yi sanadin mutuwar farin hula ɗaya tare da raunata wasu da dama, kamar yadda kamfanin dillancin yaɗa labarai na Sana'a ya rawaito. Iran da kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki sun gudanar da tattaunawar da suka bayyana a matsayin mai ma'ana a jiya Talata. Kana suka amince da kafa kwamitocin aiki don tattaunawa kan takunkumin da Washington za ta iya cirewa da takaita ayyukan nukiliya da Tehran za ta iya yi, yayin da suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Masu shiga tsakani na Turai sun fara ƙulla alaka tsakanin jami'an Iran da na Amurka a Biyana, yayin da suke ƙoƙarin dawo da ƙasashen biyu don yin aiki da yarjejeniyar wacce aka ɗage mata takunkumin da aka kakabawa Iran ɗin saboda hana ta aiwatar da shirinta na nukiliya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fice daga yarjejeniya a 2018, wanda hakan ya sanya Iran ta haura adadin da aka takaita mata na shirinta na nukiliya, da zai sa yi mata matuƙar wahala ta samar da bom na nukiliya, abinda Tehran ta musanta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla, wani tsohon jami'in ɗan sanda a New York kuma masanin harkar tsaro Ibrahim Garba, ya yi kira ga sabon sufeto janar da 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba da ya tashi haikan domin yi wa aiki 'yan sanda gyaran huska a cikin ƙasar. Sai dai Malam Ibrahim Garba ya ce ko shakka babu akwai babban ƙalubale a gaban sabon IGP-in.
Wannan sabon IGP-in sai ya yi watan yunkuri mai ƙarfi sosai ya je ya nemo hanyoyi da zai bi domin a dinke bakin zaren abin da yake faruwa a Najeriya, daga yanayi na tsaron da kansa na cikin gida da kuma na tsaro na waje da kuma hayaniyar tashin tashina da tashin hankali da ake ciki, irin na su Boko Haram, irin na su kidnappers, irin na su ƴan banditry da kuma makamantansu masu zanga-zanga na gaira ba dalili da kala-kala da harba-harba da kashe-kashe da ake yi wanda ba shi ma da ma usuli ba ka san da ya fito ba. Idan ka duba yanayin Najeriya yanzu za ka kaman wani abu ne mai kama da baraka da yake ƙoƙarin shigowa a cikin hankulan mutane. Na farko harka na ƙabilanci, na ɓangaranci, a siyasance ko ba a siyasance ba, ƙalubale da kuma nasu maganan addini, kamar yadda ka gani ana kashe-kashe kawai, wasu su ce ba a musu adalci a ƙasa, wasu su ce su saboda ba sa gwamnati, wasu su ce su abin ga abin da suke so suna so a biya musu bukatunsu. To kuma kaga daga lokacin da mutane suka fara irin wannan yunkurin, babu wa'inda aka fi sawa hankali za su yi rawan gani domin shawo kan wannan tarzomar ta hanyar mafi dacewa a bisa tsari da kundin mulki na ƙasa kamar da ya wuce 'yan sanda.
To a matsayinka na wanda ya taɓa wannan aikin 'yan sanda, menene babban shawarar da za ka yi ma ainihin wannan sabon shugaban 'yan sandan Najeriya?
Eto, a kaga a shawarce dole sai an yi garan bawul wa tsari wanda za a tafiyar da aikin nan yadda ya kamata a bisa turba na tsantsar watan na ce zamani da kuma yadda fuskar ikirarin demokuraɗiyya take a wajen tafiyar da hukunci. Tunda da an ce ma mutum yana aika ɗan sanda, to kamar wanda yake aiki a kotu ne, ya kamata ya san shari'a mafi dacewa, saboda mutane suna yin abubuwan da suka ga dama suna sha ba tare da sun samu hukunci mafi dacewa ba. To dole ne sai an yi wa tsarin aikin police a Najeriya garan bawul yadda ya kamata. tunda police ba zai zamanto ya wanzu ba ko ya kasance ba tare da al'umma ba, kuma al'umma ba zai yi alƙalisi su yi zaman karazi ba.
To bar mu duba, akwai wata muhawara da aka dade ana tafkawa a Najeriya, shine a kafa ƴan sanda na jihohi wanda za su iya taimaka ma tsaron jihohi da ma ƙananan hukumomi. Kana ganin wani abu ne da ya kamata wannan shugaban ƴan sanda ya bashi muhimmanci ko kuma ya sake yin nazari a kai, ko za a bullo da wata mafita a kan wannan batun?
Shugaban ƴan sanda zai yi babban kuka da ƙorafi ya je inda ya kamata gaban dattijai na ƙasa, masu gyara tsari na kundin mulki na ƙasa da abubuwa da yawa da suka shafi ƙasa. To idan ya iya ya kai musu watan kuka mai ma'ana, to ina gani ni ma a nawa ra'ayin Najeriya ba za ta samu tsari shimfiɗaɗɗe wanda zai iya ko za a iya amfani da shi wajen shawo watan matsalolin harkar aikin ɗan sanda a Najeriya ba, face in har in an yi amfani da wannan tsarin jaha-jaha. Hatta ma mu a nan ɗin ka kula ba jaha-jaha ba ne, local government, local government. Local government ɗin misali New York City Police Department local government ce. Tana da police commissioner ɗinta, tana da commissioner na agriculture ɗinta, tana da commissioner na kaza da kaza da kaza da kaza. To haka tsari yake. To ni ma saboda yanda wannan tsarin yake taimakawa wajen shawo matsaloli wanda ma duk da haka ma ya ake kare, to ina gani idan mun yi amfani da irin wannan tunai da mutane sun dade suna yin wannan harkar, kuma akwai wasu abubuwa umumi koyi da su ba gazawa ba ne.
Malam Ibrahim Garba kenan, tsohon jami'in ɗan sanda a New York. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A makon da ya gabata mun ɗauko zancen wata faraka da ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, wadda ta yi sanadiyar wani rukuni na shugabannin jam'iyyar da aka tar da tsohon gwamna Mu'azu Babangida Aliyu. Maudu'inmu na yau kenan. Jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta jima tana fuskantar wani rikici na cikin gida wanda ya sanadiyar rarrabuwar kawunan shugabanni da sauran 'ya'yan jam'iyyar a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan baraka ta samo asali ne tsakanin tsohon shugaban jam'iyyar na jihar Barista Tanko Beji mai kudirin yin tazarce bayan karewar wa'adin mulkinsa, da kuma tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu da ke kokarin ganin injiniya Muktar ya tsare kan kujerar shugabancin jam'iyyar. Wannan lamari ya sa jam'iyyar ta dade ba ta da tabbataccen shugaba a jihar, wanda kuma ya haifar da nada shugabannin rukun kwarya a lokuta daban-daban waɗanda duk suka kasa shawo kan rikicin jam'iyyar. Daga bisani, wasu shugabannin jam'iyyar a matakin gundumomi da ƙananan hukumomi sun gudanar da wani taro inda suka dora alhakin matsalar jam'iyyar kan tsohon gwamna Babangida Aliyu. Kana kuma a wajen taron suka yi matsaya tare da daukar matakin dakatar da shi daga jam'iyyar.
Sunana Mustapha Dan Sanda, ne ciyaman na sabon gari ward, sannan ne ciyaman na ciyamomi na Chanchega local government Niger state Mina na PDP. Gaskiya mun zauna mun tattauna saboda mun fuskanci matsaloli da yawa baya kusan wata 15 nan. An zauna stakeholders na Niger state gaba daya, zone A, zone B, zone C, an yadda da maganan tazarce da maganan zunin, ba mu da maganan zabe a Congress namu, kowa ya yarda da wannan. Daga baya aka je COVID-19, issue na COVID-19, hutun COVID-19, sai muka ji wani dan takara ya je ya so form na chairman, wannan ya so form na kaza, wannan ya so form na kaza. Ana ta samu matsaloli a jami'a, jami'ar mu tana ta tafiyar hawainiya. Ga activities members suna sha'awan jami'a nan saboda barakan da gwamnati ke ciki, wannan jami'a da ke da gwamnati a hannu APC take ciki. Jama'a na ta mararin wannan fatin, ana ta zawarci waɗanda suka fita suna neman su dawo. Amma matsalolin da ke faruwa sai muka ga gashi an ce ana son a bada kiyatika don ayi zabe. An kawo mana ciza yayi watanni kaza barkatai an kasa yin zabe. An kawo mana wani dan Kano din Dabawa yazo ya zauna ba mu fahimci komai ba. Kullun sai ana ta maganar za a yi zabe sai a ce Chief Saban ya ce bai yadda a yi zabe ba. Kuma a matsayin shi da muke girmamawa shugaba, babu wanda ya rena Chief Saban a Niger. In kaga an rena shi, shi ya ja makan shi reni, shine reni rashin tsaye da magana. A matsayin ka shugaba kowa na ma biyayya, kai gwamna shekara 8. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka ce mu ba za mu yarda da wannan ba. Gara mu bashi suspension a party, ya tafi ya bar mana party tunda dama haka yazo.
Sunana Buda Yuezaka Luka, PDP chairman Mina South Ward. Shi Talba shi yake dawo da hannu agogo baya. Amma kuma jami'an PDP, masoyin PDP, ba za mu ci gaba da dokan wannan ba. Gara shi wuce, inda muka san ne shi siyasa is just game, a game of number. An Turawa kuma sun ce a leader that refuses to take his responsibility he have automatically turned to liability. Bangan dalilin zai sa a sa ranan Congress kai a matsayin babba an san babba you have to be neutral. Shi ya riga ya doka sakin shi, muna da tabbaci saboda shi ya fide da dan takara na bayan shi Engineer Mukhtar, saboda shi ne first person da ya endorse Barrister Tonko Beji, meaning ba wani da zai tukma lokacin ayi da kowa tafi.
To amma kuma wasu shugabannin da ke goyon bayan tsohon gwamnan sun ce san ba za ta tafi ba wai bindiga ruwa.
Sunana Jamilu Saidu, chairman na Cancaga Local Government People Democratic Party PDP. To ai wannan magana ma ni na dauke ta kaman mafarki ne, domin babban abun mamaki mutane da suke bani shine kaman ba san ma procedure na daukan mataki ba, domin party mu party ne wanda take da tsari, wanda take operating the constitution. Duk mutumin da ka ja ka ce za a suspend din nashi a party, to za a je wodin shi ne, daga wodin shi za a cire shi, sannan a kawo mana local government mu tabbatar, sannan mu tura mu state, sannan in za su kai national ne na national akai, in kuma wanda zai state ne a tsaya. To wannan kun tashi kuje ƴan tsararu, wanda ma jiya mun yi meeting na state caller din, muje sun je sun ga shi political leader na state din Dr. Ma'azu Babangida Aliyu a gidansu. Waɗannan ma ni ban ma san ko ma su waye bane, rubutun ma gashi nan. To ciyawomi takwas da suka je, wani ward suka fito, ward din su yake me yayi? Wannan ba maganar majority bane. Ka taba zuwa ka je kai abu babu local government, baka bi kundin tsarin mulki yanda ya tsara abin shi, baka ce kai kana so kai succeed saboda biyan bukatun kanka. So mutane ne sun bi san rai, kuma za su ga abun da rai bai so in Allah ya yarda. Amma mutun ya sani duk abun da ya shufa zai girba abin shi. Ai mu talaba shugaba ne, duk waɗannan maganganun da ake faɗa ma mu ba mu san da shi ba, don mu har yanzu mu bai ma ce mana koyo ba, ko mu san ba zai ce ba, don mu mun yi shi kowa. Muna kuma fatan in Allah da wannan abun daga nan zuwa wasu ƴan satuttuka kadan komai zai yi karfi, kuma fatan za ta yi karfin da bata ma taba yi ba digression, domin talaba shugaba ne insha Allah.
To sai dai kuma tuni da shugabancin jam'iyyar na ƙasa ya fitar da sanarwa, inda ya yi watsi da matakin korar tsohon gwamnan tare da shan alwashin ɗinke barakar da ta kunno kai tun bayan rasuwar tsohon gwamna Abdulkadir Kure. To shin anya wannan madakalar ba za ta haifar da cikas ga fafutukar da jam'iyyar ke yi na ganin ta karbe mulkin jihar a babban zaɓe mai zuwa ba? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa ya yi wa Alhaji Sani Farin Doki, wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar ta Niger.
Insha Allah, PDP ta riga ta saba da irin waɗannan rikice-rikice na cikin gida, domin rikice-rikice na cikin gida. Kuma dama shi ta jam'iyya, shugabanci na jam'iyya ayyukan zo da irin waɗannan rikice-rikicen. Amma na san daga baya-bayan an riga an gama komai, kowa zai natsu kuma ya zo da hankalin shi a samu ci gaba.
Na'am, amma Alhaji Sani, shi tsohon gwamna Dr. Ma'azu Babangida Aliyu, kuna ba shi shawarwarin da ya kamata kuwa ku na kusa da shi akan tafiyar jam'iyyar nan taku, don da abin nan rigingimun nan sun yawa, ko bayan na kasa tsaye da ciyaman na jiha, akwai kuma na sauran ƙananan hukumomi duka kusan ko'ina ana fama da wannan matsala.
Ai maganar issue na ƙananan hukumomi an riga an wuce wajen wannan kuma. kuma magana da ake yi na maganar chairman na party committee guda zo aka sa an zauna kuma an daidaita an rubuta cewa kowa ya daddada resolution da committee suka riga suka bayar kafin a zauna zama committee na sarakin nan din resolution da aka yi kowa ya amince da resolution da aka yi
to amma yanzu ku su wa'annan da suka dauki wannan mataki kuna da wani shiri na ku janyo su saboda ku fahimce ku fahimci juna
at the end of everything duk abin da aka kawo a matsayin an ce Beijing ya hakura shi ma injina mutar ya hakura a kawo wani mutum domin ci gaban wannan jam'iyya a to duk wanda kuma yace shi ba zai hakuri ba domin ci gaban jam'iyya zaki yana da wani manufa na daban akan shi wancin yace shi zai hakura wayannan sun ce su ba za su hakura ba to ya za a ce mutum ya hakuri a kawo wani don a ci gaba fatin ta ci gaba yace shi ba zai hakura sai dai shi karan kai wannan ba wannan ai ba siyasa bane fata na shine shi barista Tanko Beji da injina Mukta su yi hakuri a kawo wani ya maye gurbi a ci gaba da tafiya na siyasa yanda fatin mu za ta yi nasara a zaben 2023
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari Tuba Hero Dewdone ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
madalla yanzu kuma ga wannan sakon
shekara daya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yadda da wannan rigakafin ba saboda ita coronan ma kanta ni ban yadda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu Muryar Amurka duniya a tafin hannunku
to madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar cewa duk wani baligi a Amurka da ya cancanci a yi ma allurar rigakafi a cikin makonni biyu za a yi masa rigakafin coronavirus wanda ya rage makonni biyu na wa'adi da a farko aka ayyana fara yin allurar rigakafin Biden ya faɗa a fadar White House cewa babu wani sauran rudani, babu wani sauran takunkumi da zai kawo rudani, wanda ya ce nan da 19 ga watan Mayu duk wani mai shekaru 18 ko sama da haka zai cancanci a yi masa allurar rigakafin. Majalisar Zartarwa Ƙasar Sudan ta amince da wani kuduri jiya Talata, wanda zai sauya wata doka da aka kafa shekaru 63 da suka shige da ta lalata duk wata dangantaka tsakanin ƙasar da Isra'ila, a cewar wata sanarwa. Shawarar da nufin gyara hudar diplomasiya da kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da ƙasar Yahudawan tana zuwa ne watannin baya-bayanan da ƙasashen biyu suka kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Sudan ta bi sahun ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Morocco wajen soke dokar da ta hana ƙasashen Larabawa da ƙawayenta yin kasuwanci tare da Isra'ila. Jiya Talata, Amurka ta sake jaddada ƙudurinta na kare Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare yankunanta. Amma ta dakatar da nuna goyon baya ga kiran Kiev na neman a hanzarta ba ta damar memba a kungiyar tsaro ta NATO. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaida wa manema labarai cewa mun dade muna tattauna kan wannan buri tare da Ukraine lokacin da aka tambaye ta game da sabon yunkurin Ukraine don ta shiga ƙawancen sojoji na ƙasashen yammacin duniya. A jiya Talata, asusun bada lamuni na duniya IMF ya ce tattalin arzikin duniya yana murmurewa fiye da yadda ake tsammani daga annobar cutar coronavirus. Hukumar ta IMF ta ce asarar tattalin arzikin na duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekara kuma zai ƙara samun ci gaba da kashi 4.4 cikin 100 a 2022.
To ban sauraro nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Tuba Hero Dewdone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.